Kotun da ke sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau ta yi fatali da karar da jam'iyyar APC ta kai gabanta, inda ta kalubanci sahihancin zaben gwamnan jihar Caleb Mutfang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a wannan shekara ta 2023. Jam'iyyar APC da dan takaranta na gwamna Nentawe Ilwada sun shigar da karar zaben gwamnan ne kan hujjoji uku da suka hada da cewar jam'iyyar PDP ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin yin zabe a ringizon kuri'u, da kuma cewa Caleb Mutfang bai sami yawan kuri'u da ya kamata a ayyana shi a matsayin gwamna ba. Barista Bitrus Fanshak, lawyer ne mai zaman kansa da ke bibiyar shari'un, ya bayyana min cewa kotu ta kori karar.
Kotu ta duba shari'a da APC suka kawo, da shaidu da suka kawo, ta yi bincike ta fada abin da doka ta fada, ta samu kuma cewa karansu ba su da hujja ba, ta kori karan.
Na gwamna kenan?
Na gwamna, na gwamna.
Kwanakin baya an yanke hukunci wanda an kori waɗansu 'yan jam'iyyar PDP a kan cewa ba a tsari ba madafa. Yaya kenan wannan shari'a zai kasance?
Kaitace, idan an riga an ba da oda, ko odan ya ne a obe na shi tukunna, amma ba ta so ga obe na shi sai ka ɗauka kara zuwa sama.
Kenan dai yanzu ita kotu ta ba shi Caleb Mutfang mukamin shi na zama gwamnan jihar Plateau.
Eh, aka yi ta rizonin da aka declaring Caleb Mutfang ne ci zabe.
Tuni dai jam'iyyar ta PDP ta bayyana farin cikinta a kan nasararta a kotu. Kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans ya shaida mun cewa kotu ta yi adalci.
Ba abun da dama jam'iyyar PDP take nema illa a yi mata gaskiya, kuma yau gaskiyar ta fita. Domin ainihin abun da mutanen Plateau sun yi, kuriyar da mutanen Plateau sun jefa, yau shari'a kotu ta ce daidai ne. So mun karbi wannan shari'a da hannu biyu da kuriya. Kuma muna bege. Muna kuma addu'a kotu fafil za ta jire duk shari'ar da Muktar ya yi.
A gefe guda kuwa jam'iyyar APC a jihar ta Plateau ta ce za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba. Kakakin jam'iyyar APC a jihar Plateau Silvanus Naman ya ce ba su yarda da hukuncin na kotu ba, saboda ba a duba hujjojin da suka kai ƙara a kansu kamar yadda ya dace ba.
Wannan hukunci ko da yake ba mu yarda da shi ba. Mun ga wannan dan tarda ne kawai wanda ba mu damu sosai ba, don akwai sauran hanyoyi kashe biyu a appeal tribunal da har supreme court dun da na gwamna ne. Hukumar shari'a sun yi abin da sun ga ya dace masu, amma mu a wajenmu bai dace mana ba, saboda haka za mu je appeal court wa har supreme court.
A halin da ake ciki dai, hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen waɗanda ke da tunanin tada hankalin jama'a, sabili da sakamakon hukuncin da su sake tunani. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Okoro Alawari, a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Alfred Alabo, ya ce rundunar za ta ci gaba da aikinta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Duk da wannan gargaɗi dai, jama'a da dama sun fantsama cikin gari da murna da waƙe-waƙe don murnar nasarar hukuncin zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.